masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda wasu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gaban ma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya gurin naku
lafiya lau ya ruwa 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 ruwa
ruwa ruwa ya gara
wannan ne ruwan ne banna baba
Allah sarki
kai 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 ka san yawan wuraren da wutar lantarki ta katse
haka
hanyoyi suka toshe itatuwa suka tuge gidaje su kai
ko dan kusa da mu Virginia da sauran bangaren Maryland ba
dan bato mu dai muna cikin masu rai da lafiya sai ni da
gaskiya ne
sai godiya
gaskiya
to Allah ci gaba da kiyaye mu
amin sama amin amin sama amin
barka kuma da sallah har yanzu
eh barka ka dai Allah bai bai da muna
yawa amin sallah amin 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 Allah nuna mana ta badin badin badada
amin sama amin
to baba bari mu buɗe wannan babi a yau da mika gaiso fata alheri da ke murna ga iyalan honorable alhaji Bukar Dauda da na alhaji Muhammad Mustafa Daudam wadanda za a daura auren ƴaƴansu Anwar Muhammad Daudam da kuma Hadiza Muhammad Mustafa Daudam wanda za a yi daura wannan auren ne ranar 29 ga wannan wata na Yuli a babban masallaci da kuma Hujjatul Islamiyya da take gamatar da karfe 2 na rana bayan sallar juma'a to Allah ya bada ikon zuwa Allah ya sa an yi adashi Allah kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin kuma amin to sai kuma gaisuwar tayin murna zuwa ga yala Alhaji Umar Faruq Mahmud wanda aka tsani da Alhaji Africa ko ma'aikacin gidan rediyon Chess FM da daurin auren karshe Munaya Mahmud wanda ke zaune a Birmingham England da angunta Umar Faruq da za a daura a masallacin gidan Hajiya Fatima binti Habib Al-Faz Accra wanda za a yi a yau Asabar 16 ga watan Yuli da misalin karfe 10 na safe iyayen amarya ji su ne Yushau Mahmud da Mutawakkil Mahmud da Armiyau Mahmud da Alhaji Idris bin Idris to Allah ba da zaman lafiya ya ba da gura kai ba to sai kuma gaisuwar ta alziya zuwa ga Malam Labbo da jami'an mazaunin birnin New York na rasuwar matan kawunsa Alhaji Bibi wanda ake kira da Hajiya Jiji a birnin Kwani wanda ta rasu a ranar Juma'a ranar Arfa kenan taziya zuwa ga ƴaƴanta Asman Aku da Ali da Isa da kuma Jima da iyayensa wato baba Ali da baba Hassan da baba Hashimu da baba Jaji da baba Buba da baba Sarki da baba Dan Sofi da Audun Bukka dukkanin su a birnin Kwani to Allah ya kan Hajiya Jiji ya gafarta mata ya ji kausaura magabata baki daya
amin kuma amin
She called me at what is not even Salamu alaikum maza da mata musulmai ku saurari wannan zanci tuka ne ban tausayi wanda zan bar duniya bayan na rasu mata ta duka hawaye zan samu su ya ya na mun yi da kuka sai suna fadi uban mu ya rasu baban mu ya rasu nan da nan sai a sheda malima ya sai ni sallah ro min ni na rasu tun da ma aina adana likafani na mata ta ita za ta yi wannan dawa sai ni sura bayan ta kuma komai sai ka ji kuma babo ma ai sallan rawa gabani sallan liman ya kafaya shin akwai wanda ke bin na gaba su ko akwai ko ya fito don afiya in kai yake bi ko ka fito don kafiya shi bayan shi sai a ce a kai da zabu ka fada da ka fada ban tausayi ko yo ni da ni na da murya ga mai wani abu ce duniya ba ki da duniya bayan annin sallah sallan gawa a dauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna Toyota ciki za a sani ana mai da ilan ba iyali na motoci na gidaje na arziki na dukka na bari da shi ke ni kafani ba ta kalbi an kai makabira za a sani kabari kai makabira za a sani kabari jam a ajali ba kin kabari min ci din la ilaha illallah muhammadur rasulullah ana fadi sai a sani a ruke ni malai yayi addu'a dangi su yi addu'a ya da su yi addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta ko waye wani ya saurari da matambaya malaika ya zo ya ce min marabuka ina da ke zai in ce mai hajjallah in ban da ke ban in ce mai wakafu ne I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. wannan waka wa'azi ne ga mutane babba da yaro tsoho tsohuwa an tafi amma shi kana da arziki ka tafi sallaka babu arziki ka tafi bai Kano ya tafi bai dawo ba shekau fiti ya tafi babu ciko mai gado annabi ma ya tafi bai dawo ba
babu wanda kuma bisa da zumunci gaisuwar fata alheri ta abare suke zuwa ga Tahiru Hashimu garin Yarima a karamar hukumar Gasol jihar Taraba Najeriya sai Nasiru uban shahada Dinnin Kebbi da Alhaji Murtala mai gida Fantagoro jihar Naija sai Muhammad Linkayen Miya Oji Gombe da Idris M. Idris da Maturu gaisuwa a bare huce zuwa ga Sanusi Alasan Sa'ad da Garda da Sontaraba da Muhammad A. Dindo Garba Shede da Tiku Dan Yarbawa Barbarejo a Accra Ghana to baba a cika ka ne Barbarejo
Barbarejo
ai haka ne ko to Barbarejo a Accra Ghana
to
sai Adam Muhammad Gitto Sadi da Aminu Alhaji Bukari Dokoro Niger to sulamu mun bar mu Allah ya sa kai haka ne da Abdullahi Jibrila Kiribi Kamaru da Alhaji Muhammad Wakil a jihar Yobin Najeriya wannan gaishe ga ke kan an hada
kware kuwa Afirka baki daya ne
haka gaishe a bare huce ga Muhammad Salisu kauren Naboda baban Abdulsamad da mai daraja gwamnatin jihar Zamfara Dr. Bello Batawali sai distinguished senator Sahabi Ya'u Kaura wato gaisuwar nan ta fito ne daga hannun Mahmud Salisu Kauren Naboda da mai martaba Emia na Kauren Naboda Malam Sanusi Muhammad Ahmed Asha sai Alhaji Sanusi Walin Kaura da Alhaji Ibrahim Tamakin Zamfara sai Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne aikuwa
gaskiya
Sanusi Dasiru baban Afnan sai Sanusi Muhammad Dan Galadima MTB Kauren Naboda da Abdullahi Nishayi bakin kasuwa Kauren Naboda da Malam Ahmed Telan Gayu bakin kasuwa Kauren Naboda da kuma Mubarak S Yaki Gusau da daukacin ƴaƴan kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da fatan sun yi sallah lafiya
masha Allah to sai kuma gaisuwar barka da sallah da kuma ta bari huce zuwa ga Alhaji Lukman Abbas mazaunin New York da yake ziyara a Ghana mai lokacin gwata sai kuma Hajji Yasa mai firar aljanna da Alhaji Lawan Makeri da Hajji Yara Mutu Musa Lady Mutis a Kumasi da Malam Mashi Shafi Yayin Abin da matarsa Hajjiya Zainab da kuma Alhaji Mamun Sarkin Yakin Faila da matarsa Hajjiya Fauziya to sai kuma Sarkin Faila na Fadama Karkadiya ko kuma Kibi Alhassan da Alhaji Amadu Shamo gidan mai suna da Alhaji Ali gidan mai suna da Alhaji Gado gidan mai suna da Alhaji Bili gidan mai suna da uwar gidansa Hajjiya Madan Bili dukkaninsu a Fadama to sai kuma mai martaba sarkin Fadama Alhaji Ridwan Abbas wato babban wakilinmu a cikin gadi kenan sai kuma babban limami kasa National Chief Imam Sheikh Usman Musa Rubutu mai Fadama mai gane baki dake ban da kuma sarkin Faila da New York Alhaji Awwalu da kuma sarkin Faila da New York na da Alhaji Salihu da Galadima Faila Alhaji Abdullahi Batulu wanda aka fi sani da Batulu Fili dukkaninsu da fatan an tashi lafiya kuma a yi sallah lafiya.
To amin sai kuma wannan gaisuwa daga Alhaji Haruna Wakili Asaka shugaban mahauta na garin Asaka a karamar hukumar Funakai jihar Gombe wanda yake gaida Alhaji Dr. Bala Bello Tinka da Alhaji Abubakar Yarima Madakin Gadam da Sani Adamu da Wanau Allah ya sa da wani wadin nan haka ne da bako mai nama a saka da kuma babba Haruna Bajo da fatar sun tashi lafiya sai gaisuwa daga hannun Asabe Haruna zuwa ga wadda take gaida mata zalla kamar yadda take faɗa take zuwa ga Amin Fatima da Sabuwa matar Dr. Saidu Sani Badigo da Hajiya da Gauda mai tuwo tacar mota bazinga da Hajiya Amin da kishiyarta mata Alhaji Sule na yashi bazinga da Hajiya Gumma ta baba Yakubu mai gudana
labba da ta fito
asaba shi kyau ta Hajiya asaba shi kyau ta da fata Gumma ta ji
insha Allah
barin kara fada da Hajiya Gumma ta baba Yakubu mai gudana da matan kawu mai ruwa bazuga da malam mai zanen hula gololo da matar Yusuf mai leda gololo da matan dan adda mai maita ranka Allah ban san wannan abu ko Allah ta haka ne mai maita ranka da matan Alhaji Adamu Muhammad Sangaru da matan Alhaji Muhammad Leleji sarkin yakin Udubo da Aunty Grace divana sabuya
masha Allah
Alheri da First Lady Hajiya Aisha Muhammad Buhari da kuma takwararta Hajiya Aisha tu Alhaji Haruna Bibi wa Tarmatsuwa da dukkan mata ma'abuta kuma masu sauraron murya Amurka shirin abariya zuci daga Hajiya Atadi Alhaji Haruna Bibi wa Tarmatsuwa da matan Iliyasu Kawuwa IKD FM Potestom so ai kun ce
kwarai kwa kun ce yayi kokari ko ta yi kokari zan ce
so kaga an sa har da matai
abun ya girma ke
to yanzu zan ansa ne a madadin shugaban sashen Hausa ko kuma zan ansa
a madadin uwar gidan shugaban kasa
ai ne ai ko ina cikin tsaka mun
dan lika wai aikin babba ne unguwar zo wani dan shigo da adda
to da fata an tsaya lafiya
amin summa amin to sai kuma gaisuwar fata alheri da ta fito daga Aliko Auta kafinta Yalwa Ibin Akwati Bayalakin Ladi jihar Filato ya ce ku binka min gaisuwar sada zumunci zuwa ga Uzairu Mai Hat Saminaka da Hajara Gidado Tepo Fulani Gina Akwati da Usaini Dangote tare da matan shi Aisha Karasuwa jihar Yobe sai kuma malamin kura gari sarkin noma jihar Yobe da ya gana Usman Fari Yebuwa da Alhaji Kabiru PRO da matan shi Fatuma da Sha'awa a gindin Akwati da kuma Umar Daru da matan shi Hawa a gindin Akwati da Sani mai langilangi ya wuri sai kuma Sani CID Makuli da JT Logi Kaduna da Bashir Taylor lafiyan bari bari da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da kuma Sani Muhammad Chindo da fatan an waye gari lafiya kuma mun mika muku barka da sallah
baba ka ce ko bi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili
ko ka dan kuwa
da burki nan bari mu dire da waɗannan ɗan wasiƙu kalilan a gaisuwar a bari ya huce da fatar an tashi lafiya ga Laraba da Isha ya kure da Yakubu Gidado da iyalin shi da kuma barista Yakubu Salibawa da iyalansa sai malam Sule Auta da iyalin shi da Haruna Danjuma gata da iyalin shi da Jedi gata da iyalin shi da fatar an tashi lafiya labarin da zan baka wani labari ne ga jere kamar a ce kaci ko dai
to
wani labari wai wani basfullata ne ne baba ka san Fulani da cin kasuwa
haka ne
yawa Fulani da cin kasuwa kuma akwai wani abin da ba zan faɗa ba da aka san Fulani da yawan sayayyan suka je kasuwa
na'am
to sai shikenan wannan babban latini ya tafi ya ciwo kasuwa yana dawowa kenan yana kan hanyar komawa gida sai gamu da wani abokin sa to shi ko babban latinin nan kamar yadda nace ka san da ke fa ne
haka
wani abu na musamman
haka dani
yawo dan ya so dan ya tsaraba shi a bakalle da yana tafiya kenan sai ya gamu da abokin shi akan hanya suka gaisa
na'am
sai abokin nashi shi babban latinin waye tambaye abokin nashi yace ka san abin da na so a cikin ledan nan
a cikin bakalle da ya zai iya gane
ya ko zan yi in sani tun da gashi na a cikin leda yake sai dan fulanin ya ce mishi wallahi tallahi in har ka gaya min ko menene a cikin wannan leda ko to idan na isa gida na wannan isa gida na sa nono na dama
to to baka da ke dan eh a wannan gabar sai mu ka gani sai ta musamman ga hajiya sai mai fara aljanna
da fara aljanna ta dama ka san ko menene
ne ina son in gaskiya
ai sai ita hajiya a blue leather take aiko mana
eh haka ne ni tana abun nan turin ma ai wanda za kawo a dama ban sani ba ko ta je wannan kasuwar ce
kai kana neman ka ce wai ka sa abun da latin nan yake
da zaki da ida ban sani ba ka
na kana kana kokarin ga mu fulata din da ka sa mu
da shi sai ya buke ya dama sannan za mu gani
sai da ka mata ba shi da ta ka mu da ni sabili da ka tilin mu da burki da ya za mu da din
baba ya koma kiri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta yi ya gani